Noah Erving.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16-21-25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro, barkamu da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa har yanzu ba a rabu da bukar ba a gwagwarmayar neman cin yan adam a Najeriya, inda aka ci zarafin wata jinjira a Sokoto. Amai da gudawa ya shafi wasu jama'a da aka garzaya da su asibiti a birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Malamai Islama a Kano sun fidda matsayar kaucewa kokin safo bayan cafke wani mawaki. Yau Laraba muna da shirin ciwon ya mace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa, inda za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Shafukan yanar gizon Iran da dama sun saka sakonni jiya Talata masu cewa gwamnatin Amurka ta kwace su. Kafafen yada labaran Iran jiya Talata sun tabbatar cewa akwai alamar gwamnatin Amurka ta kwace shafukan yanar gizon wasu kafafen yada labarai masu alaka da gwamnatin Iran ba tare da wani cikakken dalili ko bayani ba. Nan take ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata bayar da amsa ba, bayan da muryar Amurka ta tambaye ta kan batun. To amma kafar labarai ta AP ta rawaito wani jami'in gwamnatin Amurka da ta saka sunan sa, na cewa Amurka ta kwace shafukan yanar gizo kimanin 36 waɗanda akasari ke da alaka da harkokin yada labaran ƙarya. Yan Republican da ke majalisar dattawan Amurka sun taka burki ma wani gagarumin ƙudurin doka kan yancin kada ƙuri'a jiya Talata. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya gabatar da ƙudurin doka mai taken For the People Act, wato dokar al'umma don kada ƙuri'a a kai. To amma da yake ana buƙatar ƙuri'u a ƙalla 60 kafin ƙudurin dokar ya haye wannan mataki zuwa matakin muhawara, kuma ƴan Republican da ke majalisar mai kujeru 100 da ba mai rinjaye ciki na adawa da ƙudurin sai ƙudurin ya tsaya. Lindsey Graham, wani fitaccen ɗan Republican mai wakiltar South Carolina, ya kira ƙudurin shirme a wata takardar da ya fitar jim kaɗan bayan da ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. Bankin Duniya ya yi shelar haɗa hannu da ƙungiyar tarayyar Afirka jiya Talata don samar da kuɗin saye da kuma rarraba rigakafin cutar COVID-19 ga mutane miliyan 400 a Afirka. A wani taron manema labarai da aka yi ta kafar yanar gizo, daraktan kula da harkokin gudanarwar Bankin Duniya Axel Van Trotsenberg ya ce Bankin Duniya zai samar da dala biliyan 12 don saye da kuma raba zibi miliyan 400 na rigakafin corona da kamfanin Johnson & Johnson ya kirkiro, wanda sau ɗaya akan yi don taimakawa ma shirin aiki da cikawa na Afirka na samar da rigakafi AVATT a takaice. Sanarwar na zuwa ne kwada guda bayan da ministocin kuɗi na ƙasashen Afirka da tawagar Bankin Duniya suka haɗu don hanzarta aikin samar da rigakafin a nahiyar da kuma kauce ma aukuwar zagaye na uku na ɓarkewar annobar COVID-19 a nahiyar. Van Trotsenberg ya ce Bankin Duniya ɗin zai samar da kuɗin ne a wani yunkuri na cike gibin da ke akwai wajen sukunin samun rigakafi tsakanin ƙasashen duniya masu kuɗi da marasa shi. Amurka za ta kasa cimma burin shugaba Joe Biden na ganin an yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa baligai rigakafin cutar corona zuwa zagayowar ranar samun yanci ta 4 ga watan Yuli. To amma fadar shugaban kasar ta White House ta ce ana kyautata zaton nasarar cimma wannan adadin cikin 'yan makonni bayan nan. A wani sabon nazari da ya yi jiya Talata na yadda aikin rigakafin ke tafiya a kasar, shugaban yaki da cutar COVID-19 na kasar Jeff Zient ya ce gwamnatin tarayya na kyautata zaton kashi 70 cikin 100 na masu shekaru 27 zuwa sama za su samu akalla zagaye na farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli, wanda ya ce hakan ma wata babbar nasara ce. Cutar na kan raguwa, a cewar Zient, yayin da abubuwa ke dada komawa kamar da a kasar. Ya kara da cewa za mu shiga bazarar sama mai cike da farin ciki, sama mai cike da walwala. Shugaban shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya jiya Talata ya ce mutane sama da miliyan ɗaya da ke kudancin ƙasar Madagascar na a ta bakinsa kan hanyar dosar matsananciyar yunwa. Hasali ma tuni wasu kimanin 14,000 suka shiga wani hali mai kama da na rashin abinci. Wato al'amarin sai ma ka gani da kanka, abinda David Basali ya gaya ma wani ɗan taron 'yan jarida kenan game da yanayin da ya gani yayin ziyarar da ya kai makon jiya a wannan tsibiri na gabashin Afirka. Ya ce da ƙyar mutane ke samun ɗan abinci kuma da dama na mutuwa. Shugaban na hukumar ta WFP ya bayyana yadda ya ga mutane ke cin wasu irin fulawoyi da ke girma a tabo da kuma na cactus saboda su rayu, da kuma yadda ya ga ɗaruruwan yara ramammu fatar jiki duk a yankwane. A ƙarshe ana ci gaba da gwamza ƙazamin fada a fadin ƙasar Afghanistan, inda jiya Talata ai suka ce sojojin gwamnati sun fatattaki mayakan Taliban daga wasu wuraren da suka kai, yayin da Amurka da ƙawayenta na NATO ke shirin kawo ƙarshen shekaru gwammai da sojojin su suka yi a ƙasar. 'Yan tawayen Taliban sun gaggauta faɗaɗa wuraren da ke ƙarƙashin ikonsu tun bayan da shirin janyewar sojojin ƙasashen waje ya fara aiki a hukumance ranar 1 ga watan Mayu, inda suka murƙushe gundumomi kimanin 60, suka yi mummunar barna ga jami'an tsaron Afghanistan da Amurka ta horar. Akasarin gundumomin da Taliban ta kwace na zagaye ne da hedkwatocin larduna, wanda hakan ke nuna alamar Taliban na shiri ne su kwace hedkwatocin da zarar sojojin ƙasashen waje sun ƙi da ficewa, a cewar Deborah Lyons, wakiliya ta musamman kuma shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya mai ayyukan taimako a Afghanistan UNAMA a taƙaice.
Labarun duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Har yanzu gwagwarmayar kare 'yancin 'yan adam na samun cikas ko kon gaba kon baya a Najeriya, don yanda wasu labaru kan nuna akwai sauran jan aiki. Ga rahoton wakilin Sokoto Muhammad Nasar.
A can baya an yi ta samun nau'incin zarafin bil'adama musamman ƙananan yara a Najeriya, kama daga mahaifan da ake samu suna ɗaure 'ya'yansu tamkar dabbobi, sai mata waɗanda ke azabtar da ɗiyan kiyoshi, har ma da masu kashe yara su bizne a ɓoye. Kwanan nan an samu wani nau'incin zarafin yara a Sokoto, inda aka zargi wata ma'aikaciyar jinya a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodio da aikata aika-aika ga jinjira sabuwar haihuwa. Malam Jalaluddin dan uwa ne ga matar da aka ci zarafin jinjirar da ta haifa.
Ita matan uwana an kai ta labor room wurin haifuwa, kuma kamar yadda ita ta yi mana bayani cewa suna da issue da ita ɗaya daga cikin ma'aikatan wurin. Sun kai ta dai hayaniya nan cikin wurin tsakanin su sai da malaman asibitin sun kashe tsakani sun kashe jiya su tun ba ta haifu ba. Bayan amuna albishir cewa an haifu, aka kawo mana yariya muka ganta mun kai addu'o'i, muka koma ba wa ga ita ma'aikaciyar asibitin ta mai da ita. Daga nan inda muka ba ita zuwa cikin ɗakin haihuwa, sai ta yi amfani da wani abu mai kaifi ko sirinji ne daɗa ko allura ko me, ba mu sani ba, ta sassoke irin yariya ba shi. Duk ga jini nan ga irin yariya ce, dai daga baya an kana wani dai ma an santa an ka kuce da ita ɗakin duba yara, an ka je an guguje mata an kai treatment.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ita ce ta yi ruwa ta yi tsaki har wannan batun ya fito ƙarara, kuma na tuntuɓi shugabanta a Sokoto Sirajo Madawaki, wanda ya shaida min cewa suna jin aukuwar wannan lamarin nan take suka rubuta takarda zuwa ga hukumar asibitin.
Da ba suka kira mu, mun ga zanna da deputy director na suna Human Resources yace ai suna binciken ba wai tsaya suka san kai, mun ce ai mu kuma ba wai tsaya mun ka san tsaya ba, mun dai ai kowa ran su muna ciki kuma san cewa in ba wani abuwa mun san cewa muna ciki. A zuwa mara ciki sai an ga muna ai an kama ta tana siya da office, sai muka je siya da office mun ganta, mun ga je muka haɗu da commissioner of police, to yanzu mun kare 'yan sanda su ci gaba da binciken su, in sun gama abin annamu a gama bincike a kai kotu.
Fitar wannan bayanin ya sa hukumar asibitin ta fitar da wata takardar bayani mai ɗauke da sa hannun kakakinta Mansur Wadata. Takardar ta nuna cewa asibitin na kan gudanar da bincike domin gano tuhumar ko gaskiya ce, tare da bayar da tabbacin hukunta duk ma'aikatan da ke da hannu ga aikata ba daidai ba bisa tanadin dokar aikin gwamnati, kuma ta ce za ta iya aiki tare da duk hukumomin bincike domin gano gaskiyar wannan batun. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda a Sokoto ASP Sanusi Abubakar akan wannan batun.
Ina da aka tuhuma wata mata a Odot yana hannun ku aiko?
Yana CID, ana ta bincike, ana ta bincike insha Allah.
Jama'a dai na ci gaba da yan Allah wadai da wannan aika-aikar, in har batun ya kasance gaskiya.
Ba a kira shi da rashin imani da rashin tausayi. irin mutum ma'aikaci wanda aka san tausaya wa dan adam ya zo wannan yayi wannan imani
kalina ya tashi wannan abun da an kai sai kowa yayi Allah ya wadan da wannan ma'aikaci
idan mai ciki ya tabbatar da wannan lamarin a zaman gaskiya to a iya cewa har yanzu akwai jan aiki a gaba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
A yankin birnin Kunni na Jamhuriyar Nijar, an garzaya da wasu mutane da aka samu da ciwon amai da gudawa asibiti. Wannan na faruwa ne a yayin da damuna ta fara daidaita a yankin. Wakilin Maruna Mamman Bako ya aiko mana rahoton.
Babbar asibitin birnin Kunni ta yi bayanar cutar kwalara da ta ce an tsallako da ita ne daga ƙasa makwabciya. Kamar yadda babban likita Dr. Illo Audu ya yi mini ƙarin bayani.
Wata dai hakan ga, na muka samu wani mutum da ya hoto daga Najeriya. Ya zo washe kenan. Sai abu ya barke mishi sai ga shi shina zawo shina amai yannan ga misali ko da ya hoto daga Najeriya kyan akwai kwayoyin na cuta a cikin jikin shi sai ga shi shina zawo shina amai aka kawo shi nan likita mun ka gani akwai alamun ciwon kwalera muka auna bayan ga likitan nan sai mun ka gani lalle kwalera ne muka yi mishi magani ya warke muka sake shi muka ɗauki matakan ne muka jawabi matakan ne na kashe wannan cutar ciwon kwalera bayan haka nan an kwanaka kuma sai ga wata mace ta hoto daga Najeriya ita ma a lokacin ta hoto daga Najeriya ba ta da komai ta zo kenan ita ma sai abun ya washe gare ta sai ga tana amai tana zawo aka kawo mana ita mun ka gani akwai alamun ciwon kwalera muka yi mata magani ta warke muka sallame ta to bayan haka nan na ce maka ka san shi ciwo ne mai saurin yayyafa bayan su biyu kenan da suka hoto daga Najeriya mun samu tambi ko uku da wanda su ba daga Najeriya suka hito ba mutanen mu ne nan na Gunduma Kunni da wanda su ma abun ya kama su muka yi masu magani suka warke don kenan a san da ga hali yanzu akwai shi akwai ciwon kwalera
shi dai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin asibitin kasar ta jamhuriyar Nijar ke ci gaba da yin gargaɗi wa al'ummomin kasar game da kiyaye matakan tsafta domin kaucewa kowace irin cuta musamman ma kwalera kasancewa an shigo a lokacin safkar ruwan sama a wannan yankin a halin yanzu abinda ya sa Dr. Illo Abdu jan hankali game da kiyaye matakan tsafta da zaran ana son a nisanta da kamuwa da cutar kwalera
kwalera ciwo ne wanda ke barkewa inda tsafta ta lagu inda ana wanke hannuwa kai a kai kafin a ci abinci ko kuma ana wanke koshiya ko kwano ko kwarya ko kuma ya zamanto ruwan da za a sha masu tsafta ne sosai da sosai ba ruwan da za a iske tafki ba a diba a sha ko ko ba ruwan da ba sai kuda sun zo sun taba duka a sha ko ko abinci yana tsaftatacce ba wanda abu da ba sai kuda sun zo sun taba sannan adiba a ci to ana haka nan insha Allah ba za a samu ciwon kwalera ba
Dr. Illo Abdu shugaban hukumar babbar asibitin Gunduma birnin Kunni kenan Haruna Mamman Bako na birnin Kunni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kunni a jamhuriyar Nijar
muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja malaman Islama a Kano sun bada mafita ga kare matasa daga shiga lamuran sabo da ka iya kawo fitina hakan ya zo ne bayan cafke wani matashin mawaki Ahmad Abdul da ya wuce gona da iri a waka Hukumar DSS ta mika matashin ga hukumar tace fina-finai ta Kano. Kamar yadda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi ko mana rahoton.
A makon jiya ne dai hukumar ta DSS ta kama matashi Ahmad Abdul wanda ya fitar da wata waka da ya ce taiban annabi ce amma ya wuce gona da iri a cikinta. Al'amarin da mahukunta suka ce ka iya tunzura al'ummar musulmi. Sama'ila na Abba Fakalla shine babban daraktan hukumar da ke tace fina-finai da daki a jihar Kano.
Na farko korafi muka kai domin a taya mu yanda za a samu shi dama muna da hurumin da zamu iya kai musu muna da hurumi da zamu iya kai wa hukumar yan sanda domin dai jami'an tsaro ta yanda za a same shi to kuma cikin ikon Allah ta bangaren sa aka samu kuma bayan an same shi suka hannanta mana shi
kazalika Sama'ila na Abba ya fayyace dalilan da suka sanya hukumar daukar wannan mataki
To kalamai ne wanda asan kamar mu a nan jihar Kano, idan ka dauka Kano gari ne na addinin Musulunci, gari ne kuma na al'ada, shi yasa muke da kokarin kullun kiyaye wasu abubuwa domin kar al'adan mu ko ya taba addinin mu. Duk lokacin da zaka taba janibi na Allah ko janibi na ma'aikin Allah sallama, kamar daukan matsayin wani ka bashi matsayin Allah, ko matsayi na ma'aikin Allah sallama ka ba wani, to wannan ya ci karo da ita kanta doka. Shi yasa ake so ka kawo aji a tace, idan an tace sannan a baka dama, domin duk abin da dai hadafin abin da ake manufar ita ce a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da bunƙasar arziki a wannan jiha tamu mai albarka.
Yanzu haka dai malaman musulunci a Kano na bayyana rashin jin daɗin su kan yawaitar waƙoƙin wuce gona da iri ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin matasan wannan zamani. Malam Mustafa Muhammad Dandime ya yi tsokaci kan bambancin da ke tsakanin mawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na shekarun baya da na wannan zamani.
To su waɗanda suke yi a baya suna da manufa wajen yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce manufa ta kauna da soyayya wadda take kai su ga haka. Yanzu kuma manufar ta da awaci sannan ga jahilci, ba kauna ta sa ake yin yaban ba, a'a wani dalili ko burgewa ko kuma a'a naga ana yi ko ni ma ina so in yi ko kuma kaza, shi yasa duk jahilcin da yake tattare da shi haka zai yi yazo abinda bai dace ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya masa, abinda ba a yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya faɗa a matsayin yabo. Wannan jahilcin ya kai shiga yaban a garin yaban har ya kai ga maɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Sai dai malamin ya kawo shawara kan matakan dakile irin wannan matsala.
Kuma da shawarwari da su malaman za su bayar cewa babu wanda zai yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi waɗannan ka'idojin, ya cika su sannan ya yi yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ma ya yi yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kawo an tantance, ko da yaban da ya din yayi daidai to sai an tantance, in an tantance sannan a yadda a saki, in ma ya sake shi in yayi daidai din ma matakar bai bi wannan ka'idar ba sai an hukunta shi domin abinda ake cewa da shi saddul lizari'a, ma'ana a toshe abinda kaje yazo ko kuma a toshe wani abu kada ya au.
Kwatankwacin wannan matsala ta wuce gona da iri ga waƙar yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta kai ga wani matashi Aminu Sharif fuskantar hukuncin kisa a kotun musulunci ta Kano a bara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Masu sauraro kada shafa muryar Amurka ke sauraro a shirin Hantsi daga Abuja, ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin Ciwon Yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a al'ummar Hausa da irin ƙalubalen da suke fuskanta shine maudu'in da muke tattaunawa a kai tun makonni uku da suka gabata tare da Hajiya Binta Radio Speaking da Hajiya Aisha Mu'azu. Kafin mu dora, ga wani dan gutsire daga cikin shirin da ya gabata, inda Hajiya Aisha take cewa
ba hakan wasu zaki ga suna guduwa su bar ƴaƴan auren kakanninsu. Uwa ta shiga duniya ta bar ƴaƴan saboda me yasa? Saboda iyayenta ma sun gallabe ta, bata ji daɗin zaman gidan miji ba, bata ji daɗin zaman gidansu ba. Da iyayenmu za su ji, sai kiga in aka fara magana sai kiga sun fara mu ma haka kakanninmu suka yi, mu ma haka iyayenmu suka yi. What akwai canji, yanda zamanin ne yake canjawa. Yanzu ana ƙara sanin addinin musulunci, ana faɗakarwa, yanzu an fara understanding what it means. Ya kamata a ce iyayenmu su zauna su yi nazari, dan iyayenku sun muku haka, ba lalle bane ba ko kuma ku mana ko eh duniya nan canjawa yi. Da ba kasa ake using ba, yanzu ina kasa, yanzu ba an koma CD ba, yanzu ina ma CD, yanzu an koma suna USB.
To daga nan zamu dora a yau, ai sauraro lafiya.
Ta yarinya ce ba su da shekaru masu yawa, wata yi shekaru 25 ba, tana da ƴaƴa biyu kuma ba yaro ta haifa, wato na ce yaro ba yaro irin yara ta shekaru 1-2 tsakanin su ba, a'a babba ta aura. Tana gani yawanci za ta ce suna aurar da ƴaƴansu ga manya domin suna tunani cewa sun san da kimar mace da darajar aure, saboda haka za su fi kula da mata da kuma riƙe amana. Amma sai aka waye gari abin ba haka yake ba. To wannan yarinya dai aure ba daɗi sai ta yi wata da watanni sama da wata biyar ba ta sami miji a ido ba. Miji ba kuma jahili ba, yana da ilimi na boko da mahallaki ya iya gwargwado. Kodayake gaskiya zai wuya a ce mutumin da yake da ilimin addini ya wofantar da matarsa, yarinya ƙarama ga ta kyakkyawa wanda ni a gani na hakan ka iya jifa ta cikin wani yanayi. Ita ce matarsa ta biyu, yana nan gari inda yake aiki da uwar gidansa, sai ya ajiye ta a wani gari daban wanda tsakanin garuruwa biyun ba wani nisa ne da za a yi cewa ba zai iya zuwa ya ganta ba bayan sati ɗaya ko biyu. A'a, ba ci ba sha, ga yara biyu, kuɗin makaranta dai za a biya. To ta ce idan dai ta saka sha ido to ya zo aiki ne garin, shi ne tsakanin ta da shi. To mahaifinta shi ke tattausa ta tun lokacin Allah, kuma sai ta Allah ta kasance ya rasu. To abun tashin hankali ma shi ne rasuwar mahaifin nata ta kasa ma kiran shi mijinta gaya mishi, sai aminensa ta kira ta gaya mishi. Baya ma kiranta, ba ta iya kiransa domin ya rufe layinta, ba ta iya kiransa. Irin wannan suna da dama, wannan kaɗan kenan daga cikin wanda yake faruwa. Mai yuwa ma bai kai ma, ba ma batun mai yuwa bai ma kai na wata ba.
Yanzu kamar wannan yarinya da kika bana labarin ta tsakani da Allah, yanzu mai amfani irin wannan auren? Yarinya tun ta da kuruciyarta an sa au an zo an sa ta a cikin halin kuncin rayuwa. Sai dai shi aure da ke ganin sa kamar zubin adashi ne. Duk abin da ka shuka a aure zaka girba a gaban Allah, ya yarda in tayi hakuri za ta girbe hakurinta. Sannan kuma most probably in Allah ya sa ko auren ya mutu ne ko wani abu, in ta tashi kuma Allah zai musanya mata da mafi alheri. Abin da shi ne mutum ya tashi zaben miji a duba mai addini kamar yadda manzon Allah ya ce da ɗabi'a, mostly kuma asali yana da kyau auren miji mai asali, because yawanci in ya samu kyakkyawar tarbiyya ya fito daga gida wanda suke da tushe, zaki ga aƙalla yana da wa'anda za su faɗa masa su ji. Yanzu kamar wannan da kika bani labari, wani probably shi mijin kin ga ba shi da mafaɗa, ba shi da wanda zai gaya masa su ji. Shi yasa yarinyar ma har duka wannan abubuwan suka faru ba ta ma san wanda za ta je ta kai ma kukanta ba, sai dai mahaifinta. To maganar dai aure dai abubuwan da yawa, sai dai kawai mu ce Allah ya datar da mu.
Hajiya Aisha, me zaki dora daga karshe?
To gaskiya Hajiya, akwai abu ɗaya da nake so mutane su gane. Akwai matan da suke abusing mazajensu, amma we are always focus on abusing inda ake ma mata.
Haka.
I'm not trying to be defensive. Ai duk abu da ya faru, there is always two side of a story. Wance za mu iya magana da mai gidanki? In ta ce ba za ki iya ba. In kai kina da miji, you can sit down with your husband. Sai ki magana da mai gidanki. Gashi da Allah, I really want to know what is going on a gidan.
Haka.
Mai gidanki in ya san mai gidanta, shi a cikin hira zai zauna, a cikin hira zai jefo mishi magana. Kin ga dan sai ki samu story biyu. Kin ga yaran yanzu da su ake musu aure. Maganar gaskiya, mu millennium parents mun ba su wannan right din, in kin ga za ki iya ki zauna, in kin ga ba za ki iya ba ki tafi. Iyayen mu ba a musu haka ba. Sai ki ga iyayen mu sun zauna shekara 60, shekara 50 suna tare da mutum daya. A iyayen su ba su ba su option ba. Ai aure ko ba a ce ka je wai duk wadan wala ko mijin ka na wulakanta ka, ka je ka zauna ba. No, an mijin ka na wulakanta ka, an kika kokarin duk duniyar nan kiga komai ya zama normal. Kika ga baki iya ba, ai yana da iyaye, yana da magabanta, yana da alwali, ai ba shi ya daura maka shi aure ba. Sai ki je ki ga ya musu, ba ma ki kai makara ma iyayenki ba, dan kada abin ma ya zama guzuru tsoma
sosai.
Sai ki kai kara ma iyayensa. Assalamu alaikum, wani kinji dole a cikin family shi akwai wanda ya bai close to. Sai ki mishi magana, kin ga sai a zo iyayen shi tunda su suka san shi, su suka mishi tarbiyya, kuma su san irin tarbiyyar da suka mishi.
Haka,
in haka suka mishi tarbiyya ne ya dinga wulakanta mace, to kin ga anan ne wannan kuma shine sai a tashi tsaye ai maganan abu. Amma in sun san sun madan su tarbiyya mai kyau, dole za su zo su bring it in shi to order, su question in shi.
Haka ne.
To kin ga anan ba a bata abu ba, amma an gyara. Amma mu millennium parents yanzu are always like, in kin ga za ki iya zama auren ki zauna, in kin ga ba za ki iya ba ki tashi. Me aka yi? Akwai wanda na sani ta aurar da yarta, kwata-kwata auren yarta nawa wata hudu, yarta ta fito daga gidan miji. Me yasa? Ranar ta mishi waya yana office, bai ansa wayanta ba. Ya ga miss call ɗinta, bai calling ɗinta back ba. Ya dawo gida ta mishi magana, words in yarinya, sai ta fara cewa, me ya zama ka waya ba za ka ansa ni ba? Sai ya ce mata, ina aiki kika kira ni na ga wayanki, kuma ina tashi na ga me yasa zan kira ki kai tun da gida zan taho, shi yasa man kira ki ba. And the first word that came to her mai dan wulakanci. Kin gani? Ta gaya ma iyayenta dai, don't see anything wrong with that. So suna ganin kamar ita ta yi daidai. A wannan wata hudu ta dawo gida da karamin ciki, shi kuma bai biyo ta ba, saboda shi ma yana da iyaye, ya ga iyaye shi ga abin da ya faru. Su ma kuma suna da nasu pride, ba su biyo ba. har ta haihuwa a gida, har ta yi 40 a gida, sai dai kawai aiko musu kawai da kudin suna, saboda shi ma yana da wannan fushin. To kin ga a ciki sai aka samu wani kawun shi da ya zo ya zaunar da shi ya mishi magana, ya ce ai in ka auri mace, ka auri mace ne a matsayin kai babba. In ta muka abu sai kai considering shi as wauta ne da yarinta. Haka kawun shi ya sa shi a gaba. Wasu yaran tana cewa ba za a je ba, ita mata ma za ta nema mishi. Amma kin ga haka kawun shi ya sa shi a gaba, suka je gidan aka ba da hakuri. Kin ga bayan ta yi kusan wata nawa a gida, almost aya a gida. To kin ga annan ma kuma sai aka fara tunda ta dade, bai juyo su ba, bai musu wannan ba, sai an sake daura aure. Kin ga nan ma kuma aka zo aka fara having complications. To ita kuma yaran da ta ji an ce sai an sake daura aure, ta kuma kawai she thinks ai babu aure tsakaninta da shi, sai ta fara ganin wani waje. Sai uwar yaron ta zo ta ce ai ba mamaki dan da ta haifa ma ba jikanta bane ba dan danta bane ba, saboda misali saboda iyayenta ba su zauna sun muta nasiha mai kyau ba, suka batta gana aure lalace. Yanzu magana nake miki, shi ya sake yin wani aure and he's happy, kuma ganin ta yayi ce yana son ta ba wai auren dole aka mishi ba. To kin ga mu iyaye muna contribution, sometimes we need to be careful of what we say, because yaran yanzu because akwai particular abin da suke son ji, and unfortunately mu kuma muna fadan wannan shi za su dauka duk abin da kika fada ba za su ji ba, ai ga abin da wanda tace. Kuma yanzu Allah shi kyauta wani abu yanzu ya faru, kin ga ai Hajiya, kin ga yanzu a ce ai wacce tace, kin ga so there are certain things that umma saboda fishi da bacin rai ne, we should learn to control ourselves. Ba komai zan fito mu gaya mai yaran zamanin yanzu ba, saboda kokolwansu ba zai tunanin okay fine let's put one and two together mu samu right answer ba, kawai su magana in ta musu da ita musu dadi kawai shi za su dauka. Kamar as I said earlier, yarinya ne tana iya zuwa yanzu ta fara mishi wannan rashin mutunci, saboda me yasa? Saboda ai Hajiya tace in bai daina mun wulakanci ba in koma gidan ubana. Kuma duk laifin da mata wallahi yau ko shine yake cin zalunta, the moment ta fara mishi rashin mutunci laifin shi duk ya wanke laifin ta za a gani. Kin ga ai ba ai abin da ya kamata ba. In zamu yi magana kamar most especially mu matasa, maza da mata, in zamu musu magana there are certain words da bai kamata mu dinga gaya musu ba, because they pick easily. Akwai wordin da zaki zo ki faɗa, they pick it and they will use it against you, so we should be very careful most especially in zamu faɗakarwa ma matasa the words din da zamu dinga gaya musu, kada abin ya zo ya backfire on us.
To mai sauraro, haka ya kasance a cikin shirin ciwon yamace a wannan mako. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Binta Rabi'u speaking. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara a shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar New World ta kasar Kamaru. An da ta wuce mana cewar masu wuta da ƙarin baya a ɓangaren ɗan awalan ƙasar Jamhuriyar Kamaru, kuma waɗanda suke magana da harshen Ingilishin sarune Ingila maharansu sun yi awon gaba da wani magajin gari domin suna buƙatar gwamnatin shugaba biya ta saurari kokensu. Jaridar da Info kuma ta kasar Kamaru ta ce waɗansu mutane bakwai ne suka sheka lahira a yayin da suke hakon zinare a wani bangare na galma hukumar Kumba da ke can ɓangaren awalan ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Guardian Post ta ƙasar Kamaru ita kuma ta hango mana cewar maharan 'yan awali ne suka halaka waɗansu sojojin ƙasar Kamaru guda shida a yayin da suke artabu a garin Nguti da kuma Bamali da ke jihar arewa maso yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Abeni ita kuma ta gulmata mana cewar shugaban kasar Kamaru Mr. Biya yana kokarin yi wa gwamnatinsa gyaran fuska cikin 'yan kwanakin nan. Jaridar Flash da Afrika kuma ta yi mana bayani kan yadda kungiyar nan ta CJN karkashin jagorancin shugaban kungiyar Bayar Fadil waɗanda suke ikirarin wato haƙƙin 'yan arewacin kasar Kamaru mazauna a kudancin kasar suka kaiwa sabon sarkin Garwa Chapa a fadarsa da ke can birnin Garwa. Sai kuma jaridar Ekohusan ce an da ita kuma ta ce ana ci gaba da danko manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar Jamhuriyar jihar waɗanda suka yi rubda ciki a kan kudaden da na sanadin corona. Sai jaridar Econews anda ita kuma ta tabbatar mana cewar a wannan shekara ne aka samu rarar kudade na ma'aikatan gwamnatin kasar jamhuriyar kamar wanda ba a biya su ba har miliyara 219 na saifin kasar. Za mu kammala a shirin jaridarmu na wannan makon ne da jaridar Integration anda ita kuma ta ce ana ci gaba da tuhumar tsohon darakta na gidan talabijin da radio kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Bamulke kan sama da faɗi da ake zargin sa da yi da waɗansu makudan kuɗaɗe yau shekaru 5 kenan da yake zaman dishin a gidan yarin da ke birnin Yaounde. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sauraro da wanda muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger, abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.